Letter from Mr. President. Dear the Sungu Senate President, request for confirmation of appointment of Chairman, Economic and Financial Crimes Commission EFCC.
Yadda shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya karanta wasiƙar da shugaba Muhammadu Buhari ya aika mata kenan, da ya bayani cewa majalisar za ta tantance sabon shugaban a zaman majalisar dattawan ne kamar yadda doka ta tanada. Shi Abdulrashid Bawa dan shekaru 40 ne kuma yana daga cikin waɗanda suke aiki a hukumar EFCC tun shekara 2005. Yaya kungiyar yaki da cin hanci da rashawa ke kallon wannan nadin? Awul Musa Rafsanjani shine shugaban kungiyar Transparency International Reshen Najeriya.
Mu dai muna fatan dai cewa wannan nadi da aka yi masa nadi ne wanda ake an tsaya an yi nazari akan yanda za a taimaka a yaki cin hanci da rashawa. A baya akwai surutai da aka yi ta yi akan shi, muna fatan cewa waɗannan zargi-zargin da ake yi a kansa ba gaskiya bane, kuma muna fatan cewa zai fito yayi aiki tsakaninsa da Allah.
Shi ma tsohon ministan kula da harkokin matasa da wasanni Barista Solomon Dalun ya yi tsokaci akan wannan nadin.
Yana da kyau, amma dole ne ya rora da mara, domin aiki ne tunjin zai yi kuma zai fuskance matsaloli ne sosai. A matsayin shi na matashi, dole kuma ya hada da tuntuba da karba shawara ga manya wanda sun yi aiki a wannan wurin domin su taimake shi. In ba haka ba, wurin ne da zai same shi da sauki.
Su ma matasa ba a bar su a baya ba, domin ɗaya cikin su Umar Muhammad Gombe ya bayyana ra'ayinsa a game da nadin.
Kawo matashi a irin wannan matsayi abu ne da yake nuna cewa lalle wannan muradi na shugaban kasa na yaki da cin hanci da rashawa zai samu nasara. Saboda idan kika kalli hukumar tun daga lokacin da aka kafa ta a shekara ta 2005 a lokacin tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo, zamu ga cewa duk shugabannin da suka riki hukumar bayan shi Malam Nuhuri Bado dattawa ne wanda sun haura shekaru 50. To amma baya ake ci tun saukan Malam Nuhuri Bado a wannan hukuma har zuwa yau.
Idan majalisar dattawa ta tantance Abdulrashid Bawa zai karbi ragamar daga hannun Muhammad Umar wanda ya riko hukumar tun watan Yuli na bara da aka dakatar da Ibrahim Mago kan zargin almundahana. Madina Dauda, Mudir Amurka daga Abuja, Nigeria.